وشوم النيني زعيني ونيني يوبا زعيبا.
More music at houseofsongs.com.
وشوم النيني مكدوكاني ونيني يوم خطاليوا
شارو أبا منبيبي
وميكا جنيني دك ألاني
شارو أبا منبيبي
مينيني بعدك ألابا
شارو أبا منبيبي
تدان رواني ندوكا ودانس الرواس نهركاني nan ishe baban baby wani dogo shi baban baby
sharwa baban baby
bandi bi wayan sanda
sharwa baban baby
bandi bi wayan sanda
sharwa baban baby
mandira maru ageda ki
sharwa baban baby
abarna da waka na sauka waka yayan banno waka ta magan banno waka matan banno kubani kidan daga barno
sharwa baban
baby ali sharif ne gwamnan mu
sharwa baban
baby ai ali sharif ne gwamnan mu
sharwa baban baby
fatima matar gwamnan
sharwa baban baby
fatima matar gwamnan
sharwa baban
baby kai gani na aroba jabto ba wata tayi aroba ta wance ba liba chan
sharwa baban
baby liba mai kada mota ne kalifa ni mai waka ne
sharwa baban baby
manjira maru a gaida ki
sharwa baban baby
kai talbuba a gaida ki kai talbuba a gaida ki anti kano bare na ba yarda ta man abikin babba
sharwa baban baby
sharwa baban baby makaho Allah sakama
sharwa baban baby
na ga makaho ya sauka ya zo ga aiki na ya zo gun waka ta ya ban alheri ne Alhaji bana renawa
sharwa baban baby
Alhaji bana renawa
sharwa baban baby
Alhaji bana kalewa
sharwa baban baby
talbu ba ke daki
sharwa baban
baby ta kano bare na ba
sharwa baban baby
rabi bello bare na ba suwai ba ne ba ta kyauta sakina yarda ta min kyauta adluwa ha ba ke daku
sharwa baban baby
ku ba ni kidan babban wando mu je magana ba gani daga Allah ne menene badaka Allah ba
sharwa baban baby
ko me ka gani zai kare ne menene badai kare ba
sharwa baban baby
ni dai aka mu da sana'a ta kai talbu ba gaida ki suwai ba ne ba ta kyauta gaigai ayyan banno mata gwamna e banno ta tufara ban dai na ba
sharwa baban baby
jira marwa
Sharwa baban baby.